الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 20 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 17 ga watan 11 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa yake cewa ya ji wasu malamai suna fada suna cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala shine farkon wanda yayi taron maulidi shin haka ne to abinda zamu fada anan ga shi mai tambaya idan kana neman tacaccen makaryaci idan ka zo kan wannan malami dole zaka taka burki saboda babu makaryaci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ma ubangiji yi ma ubangiji subhanahu wataala ƙarya ita ce kokuwa ƙaryar da tafi kowace ƙarya muni dan haka Allah ya hada ta da shirka abu daya a can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala na fada kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ash-shahid wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu allah ya haramta mu ku kirkiri wata fada ku danganta ma ubangijin ku abinda ba ku da ilimi game da shi a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa Allah shi ya fara taron maulidi kuma a ina shi ubangiji subhanahu wataala ya fada a cikin alqur'ani dan haka duk mai fadar haka tacaccen makaryaci ne sannan kuma na daga cikin abin da suke fada wai bayan ma fadar cewa Allah shi ya fara taron maulidi wai cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi ma yayi taron maulidi dan wautar da hankulan jahilai sai su ringa kafa hujja da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azumin ranar litinin wanda kar mu manta babu ni na musamman ya gabata a darasin mu na wannan littafi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da azumin ranar litinin da yake yi manzon Allah sai yake cewa zaka yawmun wulitu fihi ko kuma zaka yawmun unzila fiyal wani unzila alayhi alquran manzon Allah yace ranar litinin rana ce wadda aka haife a wata riwaya yace ranar litinin rana ce wadda aka turo ni a matsayin manzo a wata riwaya yace rana ce wadda aka saukar min da alqur'ani to anan abinda zamu fada gashi me kafa hujja da wannan hadisi in har tacaccen mabiyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya wadatu da abin da manzon Allah yayi tunda manzon Allah azumi yayi ba sahabbai ba ya tara da sunan cewa ku zo mu yi taron maulidi dilli tinin ta Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan azumce ta sai dai in wani uzuri ya gitta masa in ma ka ce maulidi ne manzon Allah yayi to kai yanda yayi domin Allah ya faɗa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala yace kul in kuntum tuhibbuna Allah ce da su in har kun kasance kuna kaunar ubangijin ku fattabi'uni to ku bi ni idan aka ce alittiba shine bin sawun wanda kake biya duk inda ya dora kafarsa ka dora kafarka karka kauce kai dama ko ka kauce kai hagu san shi san ka haka ake bukata shine ittiba kenan in har kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma kana ganin cewa wai maulidi ne yayi dangane da azumi na litinin to kai ma kai azumi wannan shine hakikanin biyayya shine yace fattabi'uni ku bi ni sai yace yuhibbukumullah in har kun bi ni ubangijin ku zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim domin ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma mashiƙai ne game da bayan samuwa ne wanda ƴan uwa kar mu manta mun yi misali game da mutaba'a koyi hakikanin so hakikanin so shine ka ringa koyi da shi wanda kake so abin da yayi ka aikata wanda mun tambaye ku anan misali muka ce yanzu Kadiba masoyan dan kwallo yanzu dai ai akwai shahararren dan kwallo wani bai yahude wanda ake kiran shi Messi yanzu masoyan Messi wanda yake masoyin Messi yakan yi kokari ya sanya mayo kinda shi Messi yake sawa Messi lamba nawa yake sawa lamba 10 yake sawa ka taba ganin masoyin Messi ya sa lamba 9 ko ya sa lamba 11 gomar da Messi kin yake sawa ita zai sa saboda ya san hakikanin so shine koyi da wanda kake so koyi da wanda kake so yanzu misali akwai wani mawaki wanda zaka ga matasa suna yafa wani hirami a wuya menene sababin wai su ba wani wannan bane ba ba wani addini a su suna yafa wannan ne a sababin shi wannan mawakin wanda suke ce masa Arafat kowa suke yafa wannan mayafi a wuyansu saboda me yasa koyi ne suke abinda suka ga yana yi shine suke zaka ga mawaki in aski yake yi me san wannan mawakin irin askin shi zai tafiyar da yake yana watsa hannu shi ma haka zai irin wandan da yake yi shi ma zai to wannan shine hakikanin so yara kankana ma waɗanda suke basu ma fahimci komai ba da girman rawanin ka sun fi ka mai sanin menene hakikanin so huskar ka a share ka aske gemu wandan ka kana taka kasa kuma ka ce kai mai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ka bar gemu ne ka take kafar wani in har kai masoyin shi ne na hakika dan haka wani daga cikin magabata yake cewa wannan aya ita ce alƙali wadda ta rabe hukunci tsakanin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika da waɗanda suke masu da'awar so wanda a hakika kuma ba masoyan shi bane yace anan da Allah ya tashi jarraba bayinsa domin a tankade a raunaye a tace su wane ne mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wane ne masu da'awar so sai Allah ya saukar da wannan aya yace kul in kuntum tuhibbuna Allah in har kun kasance kuna kaunar Allah fattabi'uni ku bi to kai manzon Allah yayi gabas kai kai yamma aikin ka yayi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce wai kai masoyin shi haka wani mawaki yake cewa a cikin waka sai yake cewa ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha muhalun fil badi fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la aqatahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u yace tad'u ilaha ta'asil ilaha kana saba ma Allah wa anta taz'umu hubbahu kuma kana rai cewa wai kai masoyin Allah ne. Kaga anan ka saba ma manzon Allah kuma kana rai cewa wai kai masoyin shi ne. Manzon Allah ya ce a cika gemu kai ka share haba. Manzon Allah ya ce a dage wando kai kuma ka saki wandon ka ya wuce idan sau. Kuma wai kana rai cewa wai kai masoyin manzon Allah ne saboda wani tarudi tak da kuke yin shi a tsawon shekara. Shine sai yake cewa haza muhalun fil badi iqyas fil qiyas badi, yace wannan abu ne wanda yake korarre kuma wani abu ne sabo a qiyasi, kwata kwata abu ne wanda yake sabo wanda ya saba ma qiyasi. Sai yace law kana hubbuka sadiqan la aqatahu, inda a ce soyayyarka ta Allah da kake yi da gaske ne, yace la aqatahu, yace wallahi da ka bi shi sau da kafa. Yace innal muhibba liman yuhibbu muti'u, domin asali shi masoyi mai da'a ne ga wanda yake so. Kenan in da a ce masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne na hakika, to da sun bi karantarwar shi sau da kafa, da in motsi za su yi sai sun nemi yaya manzon Allah yake motsawa, yaya yake zama, yaya yake tashi, yaya manzon Allah yake cin abinci, yaya yake kwanci, yaya yake tashi. Duk mutumin da a rayuwarsa kullum fama yake ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya aikata, wai a ce wai shine makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai da kai gabas kai yamma manzon Allah yayi gabas, wai kuma ka ringa cewa wai kai kai ne masoyin sa. To dan haka wannan abu ne wanda mai hankali a barka a hankalin da Allah ya halice a Allah ya halitta maka, kadai zaka gane cewa wallahi a hakika mai wannan taruba masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane. Dan haka dai a takaice, shi dai hanya ta tsira hanya ce daya daya, bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa game da abin da yazo da shi, ka wadatu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi. Allah ya faɗa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kuma ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira, dan haka ka wadatu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana. Duk wanda zai zo maka da wata hayaniya da wata shara da cewa wai sunan cewa sunna ce kyakkyawa, watsar masa da kayansa. A musulunci babu wata sunna ba sunan cewa bid'a ce kyakkyawa, watsar masa da kayansa. A musulunci babu bid'a mai kyau, dukkan bid'a bata ce, kamar yadda manzon Allah ya faɗa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, kuma haka Ibn Umar yake cewa kullu bid'atin dalalatin wa in ra'aha an-nasu hasana, kuma haka al-Imam Malik yake cewa man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, li anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Al-Imam Malik yace duk wanda ya rai cewa a musulunci akwai wata bid'a kikkiawa, to ya rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hainci ubangijinsa, ya masa magudi, ya buye wani abu bai isar ba. Al-Imam Malik yace domin Allah ya faɗa a cikin suratul Maida, a yau na cika muku addininku kuma na cika ni'imata akan ku, kuma na yardan muku da musulunci shine matsayin addinin da zai amfani mai shi a kuna a ranar kiyama. Sai yace fa malam yakun yawma idhin dina, al-Imam Malik yace duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu al-yawma dina, dan haka a yau dan wani ya kirkira ba zai zama addini. Mai dama dama wanda zai maka adalci zai ce maka a zamanin manzon Allah ba a yi tarar maulidi ba, a zamanin Abubakar ba a yi ba, a zamanin Umar, a zamanin Usman, a zamanin Ali, haka a zamanin sahabbai gaba ɗaya, zamanin tabi'ai, zamanin atba'ut tabi'in, duka ba a yi ba. A karni na hudu aka kirkira shi. A wata riwaya daga cikin tarihi malamai suka ce amma karni na shida ne wato aka kirkira shi. Dan haka mutun ya wadatu da abin da yazo daga Allah da abin da yazo daga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Darasi da ya gabata mun gama kitabul hajji, yau insha Allah za mu tashi sabon wani littafi na musamman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabul hajji babu fadlil kitabul jihad babu fadlil jihad Qala Allah ta'ala wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Wa qala ta'ala kutiba 'alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala ta'ala infiru khifafan wa thiqalan wa shahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwa al fawzul 'azim. Wa qala ta'ala la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala alqa'idina daraja wa kullam wa'ada Allahu alhusna wa faddala Allahu almujahidina 'ala alqa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakina tayyiba tan fi jannati adin dhalika al-fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Malam Allah ya ji kansa na fada kitabul jihad, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi. Littafin da makiyan Allah suke famar cewa a daina karantar da shi, wanda inda suna da damar duk ayoyin da suke bayani akan jihadi da hadisan da suke bayani game da jihadi to da sun shafe su. A yau ba abinda makiyan Allah kafiran duniya suke ki ayi bayani akan shi sama da abinda ya shafi jihadi. Shi ko jihadi abu ne wanda Allah ya shar'anta shi, kuma sai ya dangana da alkiyama. Don haka kuma shine sababi wanda yake na daukaka ta musulmi su samu izza, su samu kurjini a rayuwarsu ta duniya, su samu martaba da kima a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Duka wannan yana karkashin jihadi. Ba komai bai janyo ma mu'minai kaskanci a rayuwarmu a yau, wato sama da watsar da al'amari wanda yake na jihadi. Don haka kasancewar abu ne wanda Allah ya shar'anta shi, kuma yana da ka'idodi. Insha Allah a cikin wannan babi za mu ga kaɗan daga cikin ayoyi waɗanda suke bayani game da jihadi, da kuma kasancewar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda akwai hadisi yana cikin sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'a hatta yuqatila almuslimuna alyahuda hatta yaktabi alyahudi wara alhajar aw alshajar fayaqulu alhajar aw alshajar ya muslim ta'al hadha aduwwu llahi wara'i faqtulhu illa alghurqad fa innaha min shajarati alyahud aw kama qala. manzon Allah yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba. Manzon Allah yake sai musulmi sun yaki Yahudawa sun fatattake su har sai an kai ba Yahude yana labewa bayan dutse ko bayan wata itaciya. Iccen da ba Yahude ya labe a bayansa ko dutsen da ya labe a bayansa zai fada ya ce ya kai musulmi zo ga makiyin Allah a bayana zo ka kashe shi. Manzon Allah yace itaciya daya daya ce kadai ba za ta fada ba, ita ce itaciyar da ake kiranta zarqad, wanda itaciyar tana kama da gawo amma ba gawo bane. Manzon Allah yace domin tana daga cikin itacen Yahudawa. Wani dan uwa dan Palestine da muka zauna da shi yake cewa a yau babu itacen da Yahudawa suka yawaita dasawa a yankin su sama da wannan itaciya ta zarqad, domin sun tabbata abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne. Saboda ita kadai ce itaciyar da in ba Yahude ya labe ba za ta faɗa ba cewa zo, ba za ta kirayi musulmi ba cewa ya zo ya gama da shi. Amma duk iccen da ba Yahude ya labe a bayansa ko dutse to sai ya kirayi musulmi ya zo ya gama da shi. Haka wannan duka yana tabbatar mana jihadi abu ne mai ɗorewa har zuwa kiyama. To shine anan malam yayi littafi na musamman shine kitabul jihad, littafin da ke bayani game da hukuncen jihadi. Lafaz sannan sai babu fadlul jihad, baban da ke bayani game da fadla ta jihadi, wanda ita kalima ta al-jihad malamai suke cewa an ciro ta ne daga al-jihad. Idan aka ce al-jihad bi fatihil jim wato shine at-ta'ab wal mashaqqa, wato gajiya da wahala, domin jihadi abu ne wanda yana kunshe da wahala a cikinsa. Ko kuma ya zamanto an ciro shi ne daga al-juhud. Idan aka ce al-juhud wato shine istifragul wus'i fil har, mutum ya bada iya kokarinsa wato game da yakar makiyan Allah. Idan aka ce jihadi kenan ma'anar shi kenan a lugha, mutum ya bada iya kokarinsa domin yakar duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala. A istilahin malamai a shar'ance suka ce idan aka ce jihad shine qitalu muslimin kafiran ghayra dhi ahadin li ila'i kalimatillahi ta'ala, wato shine musulmi da zai yaki duk wani kafiri amma kafirin da ba shi da alkawari tsakanin shi da musulmi dan daukaka kalimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana dan musulunci ya daukaka ya bunkasa ya kire duk wani addini. Qitalu muslimin kafiran ghayra dhi ahadin, kenan musulmi ya yaki kafiri, musulmi da zai yaki kafiri kafirin da ba shi da alkawari tsakanin shi da musulmi. Domin kafirai akwai kala kala kusan hudu ne. Akwai kafirin da ake kiran shi azzimmi, idan aka ce zimmi kafirin da yake da alkawari tsakanin shi da musulmi, wanda ya bada yardar shi da amincewa cewa zai bada jizya ga musulmi, zai bada karo a bar shi akan addinin shi. To wannan su ne ake kiran su ahlul zimma, wanda kenan an yarjejeniya tsakanin su da musulmi a duk shekara, wato za su bada karo ga daula ta musulmi. To waɗannan za a bar su akan addinin su, kuma a gitta musu dokoki, kuma al'amarin su yana ƙarƙashin jama'a ta musulmi. Irin waɗannan ahlul zimma bai ya halatta musulmi ya yake su. Shine a can Ubangiji ta'ala yake faɗa قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dan haka duk kafiran da suka yarda da cewa za su ba da karo ga jama'a ta musulmi sune ahlul kitabi kenan, Yahudawa da ƴan musha. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan kenan su ne ake kiransu ahlul zimma. An gane ku, su ne ake kiransu ahlul zimma, su waɗannan kenan suna ƙarƙashin kula ta musulmi, baya halatta a yake su. Sannan kuma akwai kafiran da ake kiransu al-mu'ahadun, waɗanda aka yi alkawari tsakaninsu da musulmi na tsakaita yaƙi zuwa wasu shekaru. Kenan duk wanda aka yi alkawari aka yi yarjejeniya tsakaninsu da musulmi to za wannan su baya halatta a yaƙe su sai an kai lokacin da shi wannan alkawarin ya cika. sannan akwai kuma wanda yake almusta'aman, kafirin da aka bashi amana aka amintar da shi. Misali, kafiri ne yake buƙatar cewa ya zo ƙasar ku ta musulmi, ya ga yanayin tsarin ku na musulmi, ya ga karantarwar ku, in yayi kwaɗayin musulunci ya musulunta, in kuma baya kwaɗayi kuma ya koma ga su. To, irin wannan akan bashi dama a amintar da shi, ya shigo ya zauna ya rayu tsakankanin musulmi zuwa wani lokaci. In ya gama zaman shi, in zai koma kuma a raka shi sai an kai shi inda zai amintu, sannan kuma a dawo. Ko kuma misali, wanda aka ɗauko shi, an ɗauko shi ne domin ya yi wani aiki, in ya gama aikin shi ya koma ƙasarsu, to wannan shi ma ana kiran shi al-musta'aman, baya halatta a yaƙe shi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana. Shine Ubangiji Ta'ala yace, idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi kariya domin ya zo ya zauna ya ga tsarin karantarwar ku ta addini, Ubangiji Ta'ala yace fa ajirhu, ka bashi kariya hatta yasma'a kalamallahi, dan ya ji zancen Allah, ya zo a karanta masa ya ji. In ya gama kuma ablighuhu ma'amana, sannan ka isar da shi inda zai amuntu, kenan sai an raka shi an kai shi inda ya amuntu, sannan a dawo. To, shine kafirin da ake kiran shi al-musta'aman. Sannan na hudun shine al-harbi, wato shine tsantsar kafiri wanda baya ɗaya daga cikin waɗannan ukun da aka zana. To, waɗannan su ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya umarce mu da cewa mu yaƙe su. Kenan in aka ce jihadi, shine kenan musulmi ya yaƙi kafiri, kafirin da babu alƙawari tsakanin shi da musulmi, domin ɗaukaka kalimar Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Shi yaƙi, shi jihadi, abinda muke so mu sani, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya shar'anta mana shi da nassi na Alƙur'ani, amma sai da aka bi zanguna huɗu. An gane ku? A zango na huɗu ne yaƙi ya zamanto farilla, wato akan kowa, ko kuma mu ce ya zamanto farilla akan cewa duk wani kafiri a yaƙe shi. Zango na farko, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haramta ma muminai yaƙar kafirai, shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake birnin Makka. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya haramta masa yaƙar kafirai, iya abinda Allah yake masa shine lallashi. Kamar yadda ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikin su fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dake cikin suratul Muzammil, yake cewa wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Ubangiji Ta'ala yace ka dau hakuri akan abin da suke fada maka na izgili da bakaken maganganu. Allah yace ka kaurace musu kauracewa wadda take kyakkyawa. Wannan aya, Ubangiji Ta'ala yana umarnin manzansa cewa ya dau hakuri akan abin da suke fada masa. Kenan wannan aya tana haramta ma mu'minai a farkon musulunci, wato yaƙar waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Haka in ka koma a can cikin suratul Hijr, Ubangiji Ta'ala na faɗa wa inna sa'ata la'atiya fasfahi safhal jami. Ubangiji Ta'ala ya ce lalle alƙiyama mai zuwa ce ba makawa game da zuwanta. Ubangiji Ta'ala sai ce masa fasfahi safhal jami, ka kauda ma maƙiyana kai, wato kaudawa wadda take kyakkyawa, ma'ana ka kauda musu kai ka manta da su. A nan ma a farkon musulunci ne Allah yake lallashin manzansa, yake umarninsa cewa ya kauda musu kai. Haka a cikin wannan sura, Ubangiji Ta'ala na faɗa fasda abi ma tu'umar wa a'rid anil mushriki. Ubangiji Ta'ala yake cewa fasda abi ma tu'umar, ka bayyanar da abinda aka umarce ka da shi. Wa a'rid anil mushrikin, Allah yake ka bijire ma mushrikai, ka kauda musu kai. To, haka waɗannan ayoyi a farkon musulunci, Ubangiji Ta'ala na hanin manzansa game da yaƙar waɗanda suka kafirce masa. Me yasa? Saboda a lokacin nan muminai ba su da ƙarfin da za su iya yaƙar kafirai, domin kasancewar adadin muminai lokacin ana zaune a Makka da tattalin arzikinsu da makammansu bai kai ba su goga, wato da kafiran Makka. Hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a lokacin nan sai ya hani muminai cewa kar su fada su,
su je dau hakuri. Ana nan sai aka biyo zango na biyu, Ubangiji ta'ala sai ya ba da izinin cewa a yanzu mu'minai suna iya yakar, wato duk wanda ya yake su izini ne aka bada, kuma izinin zabi ne Allah ya ba su domin bai wajabta musu ba, kamar yadda yake faɗa a can cikin suratul Hajj, udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ubangiji ta'ala yace an ba da izini ga waɗanda ake yakar su, su ma su yaki waɗanda suka yake su. Sai yace wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, lalle Ubangiji ta'ala akan taimaka musu, wato lalle mai iko ne akan taimaka ma mu'minai. To wannan kenan izini ne Allah ya ba mu'minai na cewa suna iya yakar duk wanda ya yake su, amma wanda bai yake su ba ba za su fada shi da yaki ba. Sannan mataki na uku kuma Allah sai ya wajabta musu na kan cewa duk wanda ya yake su to wajibi ne su yake shi, kamar yadda Allah yake fada, yake cewa famani itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya ta'addanci akan ku fa'tadu alaihi, Ubangiji ta'ala yace kuma ku yi ta'addanci akan sa bimithli ma atada alaikum, kwatancin ta'addancin da yayi muku, ma'ana duk wanda ya yake ku Ubangiji ta'ala yace kuma ku yake shi. Haka kuma yake cewa waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Ubangiji ta'ala yace ku yaki waɗanda suke yakar ku domin ɗaukaka addinin Allah. Sai yace wala ta'tadu, amma kar ku ketare iyaka waɗanda ba su yake ku ba ku yake su. Sai yace domin Ubangiji ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke masu ketare iyaka. Kaga wannan Allah yana wajabta ma mu'minai a mataki na uku cewa duk wanda ya yake su dole su yake shi. To haka ayoyin sun wuce a lissafa. Haka zango na hudu shine Ubangiji ta'ala kuma sai ya wajabta ma mu'minai cewa dukkan kafirai gaba ɗayan su a yake su duk inda suke. Inda kafiri ne Ubangiji ta'ala yace a yake shi. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هكا كما الله يفدا شوا وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هكا كما يفدا شوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Kuma haka ya faɗa, fa idan sadaka al ashkurul hurum faqtulu al mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum wa qulu lahum kull marsad. Da sauran su irin su, ya ayyuhal ladina amanu qatilu al ladina yalunakum min al kuffari wal yajidu fikum ghilza. Wadannan ayoyi gaba daya a mataki na hudu ne Allah yake umurnin mu'mine cewa duk wani kafiri Ubangiji ta'ala yace a yake shi. To shine anan malam ya zo mana da ayoyin da suke fa'idantar da mu game da hukuncin jihadi. Shine anan malam ya zo da aya ta farko fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul tauba, wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Ubangiji ta'ala ya ce ku yaki mushrikai gaba ɗayan su duk inda suke, kama yuqatilunakum kaffa, kamar yadda suke yakar ku gaba daya. Saboda dukkan kafiran duniya sun haɗe kai akan yakar musulunci da musulmi, an gane ko? Ko da kaji suna wata hayaniya, suna wani kungon baka tsakaninsu, to abin bai shahi musulmi, amma in ya shahi musulmi to gaba daya sukan zama tsintsiya maɗaurin ki daya. Shine tsohon shugaban Amerika yake cewa in ma ka kasance kana tare da mu ko ka kasance kana tare da ɗan ta'adda, a lokacin da za a yi yaƙi na farko kenan. Misali, dukkansu tsintsiya maɗaurinki ɗaya ne, hannu ɗaya ne akan yaƙar musulmi duk inda musulmi yake. Kafiran duniya tsintsiya ce maɗaurinki ɗaya. In dai musulmi ne da musulunci za a yaƙa, to babu wani bambanci tsakaninsu. To don haka anan Allah ya yi umarnin cewa ku yaƙi mushrikai gaba ɗayansu kamar yadda suke yaƙar ku gaba ɗaya. Inan su dukkan mu'mini
duk inda yake to makiyinsa ne. Sai ya ce wa adamu ku sani annallaha ma'al muttaqin, lalle Ubangiji ta'ala yana tare da wato bayi waɗanda suke masu takawa, su ne masu tsara dokokinsa, masu kwatanta abinda Allah ya sanya su na yi, suna yi bakin gwargwadon iko abinda aka hane su, wato suna hannuwa. Don haka ita wannan aya tana fa'idantar da mu wato wajibcin jihadi akan kowane mu'mini. To illa kasancewar shi dangane da hukuncin jihadi, malamai sun dan yi sabani da yawa daga cikin magabata, wasu sun tafi akan cewa farilla ce ta ainihi akan kowane musulmi, farilla ce ta ainihi. Sun kafa hujja da ayoyi da dama da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin ayat da suka kafa hujja da ita fadar Allah subhanahu wa ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ubangiji ta'ala ya ce infiru khifafan wa thiqalan, ku mu'minai ku fita fagen daga ku yaki kafirai dadi da wahala, wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, ku yi jihadi da dukiyarku da rayukanku. Sai ce yin haka shine yafi muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka. To wannan aya malamai suka kafa hujja da ita, suka ce jihadi farilla ce ta ainihi akan dukkan mu'mini. To tare da cewa malamai sun yi bayani akwai halaye hudu wanda jihadi yake zamantowa farilla ta ainihi akan mutum, amma bayan wannan halaye guda hudu to farilla ce mai wadatarwa in wasu daga cikin mu'minai sun fita, to ya sauka daga kan sauran. Amma in suka zauna gaba ɗaya ba su fita ba, to sun yi laifi gaba ɗayansu. Hali na farko a inda jihadi yake zama wajibi akan mutum, lokacin da mutum ya fita fagen daga, ana shirin karawa tsakanin mu'minai da kafirai, ko kuna matsowa su suna matsowa, to a wannan hali jihadi ya zama farilla ta ainihi akan mutum, bai ya halatta mutum ya juye baya. Domin Allah ya faɗa a can cikin suratul anfal, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir. Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku mu'minai, idza laqitumul ladhina kafaru zahfan, idan kuka hadu da waɗanda suka kafirce mu, zahfan halin suna matsowa ku kuna matsawa, Ubangiji ta'ala yace falatu walluhumul adbar, kar ku juya musu baya. Kaga hani ne kai tsaye daga Ubangiji mu cewa kar ku juya musu baya, cewa kar ku juya musu baya kenan ya nuna cewa jihadi ya zama farilla ta ainihi akan duk mutumin da ya fita fagen daga. Sai ya ce wa man yuwallihim yawma idzin duburahu, duk wanda ya juya musu baya a wannan lokaci, illa mutaharrifan liqitali, banda wanda ya karkace domin wani salo na yaki, wanda ya dan karkace ya dan ja shi ya maida shi gefe domin ya gama da shi, kamar yanda a Hausa ake faɗa ja da baya ba tsoro ba. Yace aw mutahayyizan ila fi'atin, ko wanda ya taro jiki zuwa wata jama'a da ya janyo kafiri sai ya biyo shi da gudu, shi kuma ashe hikima ce a can akwai ɗan uwan shi mu'minin sun yi kwanto, domin in ya janyo shi ya biyo shi kenan gaba ɗaya su tashi su ruhu masa su gama da shi. To Allah ya ce banda waɗannan biyu, amma duk wanda ya juya baya ya ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah, ya komo da fushi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa ma'awahu jahannam, kuma makomar shi ita ce wutar jahannama, wa bi'sal masir, Ubangiji ta'ala ya ce tur da makomar bawa a ce jahannama ita ce makomarsa. To wannan shine hali na biyu, na farko kenan. Haka Allah ya koma faɗa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. Hali na biyu wanda jihadi yake zama farilla ta ainihi akan mutum, lokacin da kafirai suka kawo farmaki akan jama'a ta mu'minai, to a lokacin nan duk wanda zai iya kawo iya kokarinsa domin a ije su ya zama wajibi, dole ne kowa ya kawo iya kokarinsa. Lokacin da kafirai suka kawo farmaki na yaki akan mu'minai, ya zama wajibi akan kowa farilla ce ta ainihi a tashi domin a ije su. Hali na uku shine lokacin da shugaba ya rubuta sunanka daga cikin waɗanda za su fita fagen daga, to yaki ya zama farilla ta ainihi a kanka in dai an zana da kai. Hali wanda yake na hudu shine malamai suka ce lokacin da mu'minai suka mallaki makamin da ba wanda ya iya sarrafa shi in ban da kai, to anan kai ma farza yaki ya zama farilla ta ainihi a kanka, domin makami ne mu'minai suka mallaka, ba wanda ya iya sarrafa wannan makami in ban da kai, to jihadi ya zama farilla ta ainihi a kanka. Amma in ban da waɗannan halaye guda hudu to farilla ce mai wadatarwa, in wasu suka fita sun sauke ma sauran jama'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da yawa ya tura tawaga ta yaki shi yana zaune a nan birnin Madina. Kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. To shine anan malam yazo da wannan aya wadda tana fa'idantar da mu wato wajibcin jihadi akan mu'minai har zuwa kiyama, kuma farilla ce wadda take mai wadatarwa in wasu sun fita to sun sauke ma sauran jama'a. Sannan aya ta biyu a baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Baqara, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, Ubangiji ta'ala ya ce an farlanta muku yaki, wa huwa kurhun lakum, alhali jihadi wato abin ƙi ne, abin kyama a gunku, saboda tsantsar wahala shi abu ne wanda yake na yana da wahala. Shi ne ya ce wa huwa kurhun lakum, alhali abin ƙi ne gare ku. Sai ya ce wa asa an takrahu shay'an, Ubangiji ta'ala ya ce ya kusanta wato ku ƙi wani abu ku kyamace shi, wa huwa khairun lakum, alhali ku alkhairi ne gare ku. Kaga rai tana ƙin jihadi, ita ku ɗaukakarta tana ƙarƙashin jihadi. Idan kana so ka sami ƴanci ka zamanto ɗa, ya zamanto kana da daraja da ɗaukaka a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira a matsayinka na mumini, dole sai ta hanyar jihadi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa idza tabaya'tum bil ina, in har kuka ringa ciniki wanda ake kiran shi bai'ul ina, manzo Allah yace kuka yarda da wato shine noma, kuka daina jihadi, yace sallallahu alaikum dhullan, Allah zai saka muku wani kaskanci da wulakanci, la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah ba zai zare wannan kaskanci gabarinku sai kun dawo kan addinin kuma ana kun ci gaba da jihadi. To dan haka shine anan yace wa huwa kurhun lakum, shi ko jihadi abin ki ne gare ku. Sai yace wa asa an takrahu shay'an, ya kusanta ku ki wani abu, wa huwa khairun lakum, alhali abinda kuke ki kuma alkhairi ne gare ku. Wa asa an tuhibbu shay'an, ya kusanta ku so wani abu, wa huwa sharrun lakum, alhali ku sharri ne gare ku. Sai yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Ubangiji ta'ala shike da sani, wa antum la ta'lamun, ku ba ku da sani, dan haka Allah ya shar'anta muku jihadi domin alkhairin duniya da lahira ya tabbata akan ku. Dan haka wannan yana nuna mana ya zama wajibi mu'mini ya zabi iya abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta masa, saboda Ubangiji ta'ala shi ya halicce mu kuma shine ya fi mu sanin maslaha ta kanmu, ma'ana duk abinda zai gyara halinmu da rayuwarmu ta duniya da makomarmu lahira. Dan haka Allah ya shar'anta ma mu'mini jihadi. Sannan aya ta gaba fadar Allah subhanahu, an gane ko wannan aya ita ma tana daga cikin dalilan da suke nuna cewa jihadi farilla ne, tunda cewa kutiba alaikumul qitalu, lafazin kutiba bi ma'ana furida, an farlanta muku yaki, kenan yaki farilla ne. Sannan aya ta gaba fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul Tauba, infiru khifafan wa thiqalan, Ubangiji ta'ala yace ku fita domin yakar makiya, khifafan wa thiqalan, wato dadi da wahala kenan, khifafan lokacin da kuke cikin nishadi, wa thiqalan da lokacin da kuke cikin nauyi, da kenan rashin nishadi shine cikin damuwa kenan, da hali na yarwa da hali na kunci, Allah ya farlanta ma mu'mini cewa su fita yaki. Wanda kar mu manta a shekara ta tara yakin Tabuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita, ana cikin yanayi ne wanda yake da kunci, ga tsananin zafi wanda yake na rana, ga karancin abun hawa, ga karancin guzuri, wanda sai da ya kai mutum uku ake hadawa a basu raƙumi ɗin su ringa baki baki, kuma ga ya tafiya ce mai nisa kilo 700 daga Madina zuwa Tabuka, wanda munafikai suka datse hanya suka ringa dawo da ƴan uwansu suke ce musu la tanfiru fil har, kar ku fita yaki a lokacin wannan zafi. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani, kulna ru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahu. To dan haka ko ana cikin hali na wahala jihadi farillah shine anan yace infiru khifafan wasiqalan, wato ku fita ku yaki kafirai khifafan a hali wanda yake na yalwa, wasiqalan da hali wanda yake na tsanani, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ubangiji ta'ala yace ku yaki makiya domin ɗaukaka addinin Allah da dukiyarku da rayuwarku. Kaga anan malamai suka ce to wannan aya tana nuna cewa in ma jihadi da rai farilla ce mai wadatarwa in wasu sun fita sun sauke ma wasu, to amma shi jihadi da dukiya farilla ce ta ainihi, saboda matukar amfanin dukiya game da abin da ya shafi yaɗa musulunci. Dole ne duk wanda Allah ya hore masa to yayi kokari yayi jihadi da dukiyarsa. Kuma dan muhimmancin dukiya anan Allah ya gabatar da ita akan rai, chai wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, haka a cikin ayar da zamu iske. Dan haka ita ba wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke fa'idantar da cewa jihadi farilla ne. Sannan aya ta gaba fadar Allah subhanahu wata'ala ita ma na cikin suratul tauba, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, lalle ubangiji ta'ala ya fansa game da bayinsa muminai rayukansu da dukiyoyinsu, bi anna lahumul janna, cewa ya masanya musu da gidan aljanna, su bashi rayuwarsu da dukiyarsu shi kuma ya basu aljanna. Wani ciniki ne na musamman tsakanin Ubangiji subhanahu wata'ala da bayinsa, su sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin shi, shi kuma ya masanya musu da gidan aljanna. Shine anan Allah ya ce inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, Allah ya fansa game da bayinsa muminai rayukansu da dukiyoyinsu cewa su bashi, bi anna lahumul janna, shi ko ya masanya musu da aljanna. Yuqatiluna fi sabilillahi, su yaki makiya domin ɗaukaka addinin Allah, fayaqtuluna, wato su kashe wani lokaci, wani kutaluna kuma su ma a kashe su, daman ɗayan biyu ko ka kashe ko a kashe ka, in sun kashe kafiri makomar shi wuta, su ko in an kashe nasu makomar shi aljanna. Sai ce wa'adan alaihi haqqan, wato alkawali ne wanda Allah ya alkawalta ma kansa, alkawali ne na gaskiya, fi taurati wal injili wal qur'an, wanda Allah ya tabbatar da wannan alkawali a cikin at-taura wanda ya saukar ma annabi Musa, da al-injil wanda ya saukar ma annabi Isa, haka a cikin al-qur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. A cikin waɗannan manya-manyan littattafai Ubangiji ta'ala ya tabbatar da wannan alkawali na cinikayya tsakanin shi da bayin shi muminai. Sai ya ce wa man awfa bi ahdihi min Allah, wa yafi Allah cika alkawali, amsa shine babu, wa man awfa bi ahdihi min Allah, tambaya Allah yake mana wa man awfa bi ahdihi, wane ne mafi cikawa game da alkawali min Allah sama da Allah, ma'ana babu wanda yafi Allah cika alkawali, domin shi in yayi alkawali baya sabawa. Sai yace fastabshiru bi bai'ikum allazi bayatum bi, Ubangiji ta'ala yace ya ku bayina ku yi farin ciki ku yi murna ku ji dadi game da cinikin ku wanda kuwa kulla gani, ma'ana ku yi farin ciki ku yi murna game da cinikin da muka yi tsakani na da ku. Sai yace wa zalika huwa al-fawzul azim, wannan ciniki shine rabo wanda yake mai girma, wanda babu wani rabo sama da shi, domin babu rabon da ya wuce dacewa da aljanna a gobe kiyama. Don haka wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana fadla ta jihadi, cewa jihadi sababi ne wanda yake na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Matukar mumini zai sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah, to Allah ya masa alƙawarin aljanna. Ciniki ne kuka yi tsakaninka da Ubangijinka, ka sayar masa da ranka da dukiyarka, shi kuma ya baka aljanna, kuma alƙawari ne ya maka wanda kuma shi baya saba alƙawari. To dan haka ita wannan aya tana nuna mana kenan fadla ta jihadi, sakamakon duk wanda ya sadaukantar da rayuwarsa da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Allah, to makomar shi ita ce aljanna. Sannan aya ta gaba fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul nisa, la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli dharar والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وبنجي تعالى يتشي لا يستوي القائدون من المؤمنين ودن سك زونا دغ cikin mu'minai basu tafi gandaga ghayru uli dharari, amma banda wadanda suke ma'abuta tsanani, ma'ana wanda suke cikin suke da uzuri marasa lafiya kamar makafi da guragu da wadanda suke marasa lafiya. Ubangiji ta'ala ya ce wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, bayan da za a yi su yi daidai da waɗanda suke jihadi da dukiyarsu da rayukansu. Ma'ana mu'minan da babu uzurin da ya hana su fita, suka zauna ba su fita ba, an gane ko? To bayan da za a yi su yi daidai da mu'minan da suka fita, kenan su waɗanda suka zauna kin in ba waɗanda suke da uzuri ba ne, kenan waɗanda suke da uzuri rashin lafiya ko makautaka ko gurgunci, to waɗannan su tuntuna Allah ya ba su uzuri. A faɗarsa laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima. Haka a cikin suratul tauba ubangiji ta'ala na faɗa laysa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'alal muslimina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'alal ladina idza ma atawka li tahmilahu qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Waɗannan su ne ashabul a'zar, ma'abuta hanzari wanda Allah ya karɓa hanzarinsu. To amma waɗanda suka zauna ba su fita ba, to ba yanda za a yi su yi daidai da waɗanda suka fita suke yaƙi da rayukansu da dukiyarsu. Sai ya ce faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina daraja, ubangiji ta'ala ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da rayukansu wato da wani matsayi na daraja akan waɗanda suke zaune ba su fita ba. Sai ya ce wa kullan dukkan su gaba ɗaya, da waɗanda suka fita fagen dazar da waɗanda suka zauna ba su fita ba, wa'adallahu al-husna, gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da magabatan ƙwarai irin su Ibn Hazm da sauransu suka tafi akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su ɗan aljanna, domin anan Allah ya ce wa kullam wa'adallahu al-husna. Haka in ka koma cikin suratul hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'adallahu al-husna, dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna. Da wanda suka zauna ba su fita ba, da waɗanda suka fita shine yace wa kullan wa'adallahu al-husna, gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna. Sai yace wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, ubangiji ta'ala ya fifita masu jihadi akan waɗanda suka zauna da lada wanda yake mai girma. Allah ya fifita su, lada ne wanda yake mai girma. Sai yace darajatin minhu, wasu darajoji ne wato daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, kenan wannan an gane ku, a badal ne kenan na ajran azima, wasu darajoji ne Allah ya fifita su masu jihadi akan waɗanda suka zauna. Wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa inna fil jannati mi'ata daraja a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi, a aljanna akwai daraja 100 wanda Allah ya tanade ta ga masu jihadi domin ɗaukaka addinin shi. Sai ya ce ma baina daraja wallati taliha kama baina sama'i wal ard au kama qala, tsakanin daraja da wanda ke biya mata tamkar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa, an gane ku? Kamar bambancin da yake tsakanin sama da ƙasa, tsakanin daraja ta farko da wanda take ta biyu, haka tsakanin daraja ta biyu da daraja ta uku, to daraja 100 ne a aljanna gaba daya Allah ya tanade su ga masu jihadi domin daukaka addini shi wanda kamar yanda yazo a hadisi cewa tazarar da take tsakanin sama da ƙasa tafiya ce ta shekara 500 tsakanin kenan sama ta farko izuwa wadda take biya mata tafiya ce ta shekara 500 kamar yanda aka rawaito to shine yace darajatin minhu Allah ya fifita su da wasu darajoji daga gunsa sai yace wa magfiratan da gafara ta musamman wa rahmatan da jin kai sai yace wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba majikai ne game da bayin sa muminai wannan aya ita ma tana daga cikin ayoyin da suke nuna mana fadala ta jihadi domin Allah ya daukaka daraja ta muminai waɗanda suke masu jihadi akan waɗanda suka zauna basu fita ba sanan aya ta gaba fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ubangiji ta'ala yake cewa ya ku muminai hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali shin wai kuna buƙatar na nuna muku wata kasuwa wadda za ta tsiratar da ku game da azaba ma'abuciyar radadi ita ce azaba ta ranar kiyama sai ya ce tu'minuna billahi kasuwar ita ce tu'minuna billahi wato ku kyautata imani da ubangijinku wa rasulihi ku yi imani da manzansa wa tujahiduna fi sabilillahi ku yaki makiya domin ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku zalikum yin haka khairul lakum shine yafiye muku alkhairi in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kun san da haka kenan abubuwa ne uku imani da Allah imani da manzansa sannan yaƙar makiya domin ɗaukaka addinin Allah da dukiya da rai wannan ita ce kasuwar da Allah ya nuna mana wadda za ta tsiratar da mu game da azaba ta ranar kiyama sai ya ce in har kun yi haka ya gafir lakum zunubakum ubangijinku zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannati kuma zai shigar da ku wato aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin itacenta da benayenta sai ya ce wa masakina tayyibatan kuma zai shigar da ku wani masauni wanda yake kyakkyawa fi jannati adin a cikin aljannar zama wadda babu gushewa har abadan abada sai ya ce zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma domin duk wanda Allah ya shigar da shi aljanna to ya cin magurinsa sai ya ce wa ukhra tuhibbunaha banda wannan kin ma akwai wani abu na daban wanda kuke so kuke kauna shine yace nasarun minallahi shine wato nasara daga gun Allah wanda zai ba ku akan makiyan wa fathun qarib wato da budi wanda yake makusaci an gane ko shine kenan ƙara fada da musulunci duk wasu kafirai a yake su kenan a dawo da kasar su ta zaman to karkashin daula ta musulunci sai yace wa bashirul mu'minin ubangiji ta'ala yace ka ba mu'minai al-bashir ka ba su al-bashir cewa makomar su ita ce aljanna dan haka ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke bayani wato game da fadala ta jihadi cewa abu ne wanda yake mai fadala mai girma fadalar shine wato sababi ne wanda yake na dacewa da gidan aljanna dan haka shine malam sai yake cewa wal ayatu fil babi kasiratun mashhura ayoyi a wannan babi ma'ana maganar jihadi malam yace suna da yawa kuma sanannu ne a gun malamai ayoyin sun wuce a lissafa wannan kadan ne daga cikin su malam yazo da su anan don haka hadisan su ma kuma sun wuce a lissafa su ne insha Allah ta'ala kenan a darasi mai zuwa za mu ga kadan daga cikin hadisan da malam yazo da su a karkashin wannan babi dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk.